العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من أبوديا لله سبحانه وتعالى من نساء كيستادام أولنا مجلسينام من البركة نكرا تلتاهم عمدة الأحكام نا العلامة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى اوانا رانا تصد يومنا تقص جوتر ربيع الاول جمودايا لتريه ندى بإند بيار هجر منذ صلى الله عليه وآله وسلم وانا يمي ديدي دا عشرين دا أكو ga watan tara 2023 miladiya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa ya mana ga mankatar darasi wanda ya gabata mun wara babul azan wal iqama kenan muna cikin kitabus sala babul azan wal iqama baban da yake bayani akan kiran sallah da kuma iqama to za mu tashi hadisi inda malai ke cewa al hadisu thalith wa 60 hadisi na 63 an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qala inna bilalan yu'adhdhinu bilaylin فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْبَقُوا آذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وانا حديث أخرجه البخاري في الآذان ومسلم في الصيام مانا بخاري ومسلم سر وچوانا حديث دقا بالله لن عمر يدانا تبتا أغريشيتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle shiyar sallallahu yace inna bilalan lalle bilal bin rabah dane daga cikin masu kiran sallah na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to annabi yace yu'adhdhinu bilayl shi bilal yana kiran sallah da daddare a cikin dare yake kiran sallah فكلوا واشربوا idan kuka ji bilali yayin kiran sallah kuma kuna da niyyar azumi to har yanzu a fajiri bai keto ba a cikin dare ake ku ci gaba da cin abincin ku ku ci gaba da shan abin shan ku yayin da kuke sabur kenan yace hatta tasma'u adhan ibn ummi maktumin har sai un kun ji kiran sallan abdullah ibn ummi maktum to idan kuka ji to a lalle wannan lokacin alfijiri ya keto mai nihin azumi kuma sai ya kabe a wannan hadisi na annabi rahama nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da masu kiran sallah guda biyu daya sunan shi bilal ibn rabah daya abdullah ibn ummi maktum shi abdullahi ibn ummi maktum ya kasance makahuni kuma shi yake kiran sallah na idan alfijiri ya keto wato shi wato Bilal yana yin kiran sallah a cikin dare kafin ketowar alfijiri, kuma wannan wato dalilin da yasa ko kuma hikimar kasancewar ita sallar asuba sallah ce wanda ake yin ta yayin da mutane suna cikin kwana, suna cikin barci, to ana so a shirya su, a falkar da su, su tasa shi shirya kafin lokacin sallar. Shine aka shar'anta yin kiran sallah kafin ketowar alfijiri. Yin sallah, kiran sallah kafin lokaci ya shiga wannan hususiyya ce ta sallar asuba ita kadai. Ina ta gani babu wata sallar da za a yi kiran sallah sai in lokacin ya shiga, sai ka sanar da mutane lokacin ya shiga. Wannan kuma muka ce wannan shine hikima na shi yin kiran sallah, a sanarwa mutane lokacin sallah kaza ya shiga, yanzu ku zo ku tattaru a tattaru a masallaci a yi sallah. Kaga wani wuce to baya halitta a yi kayan shigar sallah, kayan shigar lokacin sallah, amma ita asuba an ba da wannan daman saboda yanayin da ake ciki, ana buƙatar shi, ana buƙatar mutum ya kimtsa kanshi kisiyar ma'anawiyya, kina a jikinka kana da kaza, in wanka ya kama ka, in ma menene dai ka je ka shirya lokacin sallah ba yana nan gaba da shigowa. In kuma wato barci ne, to in ka tashi ka falka a lokacin kafin lokacin ya zo ka samu nishadi sai ka yi taga a cikin nishadi. Malike cewa ma yu'khadhu min alhadisi min ahkamin, ababan da za a fa'idanta a cikin wannan hadisin na hukumce-hukumce. Na farko jawazul adani li salati alfajri qabla dukhuli waqtiha, halaccin yin kiran sallah game da sallar asuba kahin fitowar lokaci, kahin shigar lokaci, kahin ketowar alfijiri. Ina ta gani muka ce wannan kuma hususiyya ce ta ita wato sallar asuba. Na biyu jawazu ittikhazi almu'adhdhinaini li masjidin wahid, hadisin yana nuna halaccin rikan masu kiran sallah guda biyu a masallaci daya. Babu laifi a samu masu kiran sallah guda biyu, wa yakunu li adadi kulli minhuma waqtin ma'lum, ya kasance kowanne ɗaya daga cikin masu kiran sallah guda biyu wato yana da lokaci sananne na kiran sallar shi. Wannan zai asbar mana azhar ko da al'asar, wannan zai magariba da isha ne, ko kuma kamar irin wannan kin ta asabance sai ya tawko sai ya tarashi. Ina ta gani kiran halaccin mutum biyu su yi, ko mutum ɗaya ma in yayi ya kira sallan farko kuma ya na karshe. Ina ta gani mana yin mutum biyu ko wannan halaccin mutum biyu su yi. Fa'ida ta uku jawazu ittikhadhi almu'adhdhin al'a'ma, halaccin alqil maka mana makahu a matsayin ladan. Babu laifi makahu ya zama ladani ya riga ma mutane kiran sallah, amma wannan kaga dole ne sai an samu mi, sai an samu wanda zai riga shirye da shi, sai an samu wanda zai riga ce mishi wani lokacin sallah, saboda zai iya ganewa rana ta fada zai gane, alfijiri ya keto zai iya gane, duk ba zai gane ba, to dole an samu wanda za su taimaka mishi wajen ba shi labarin cewa lokacin sallar nan ya shiga sai wa taqlidihi, da kuma yin koyi da shi wannan ladani, mana da ka rike shi kai aiki da shi. Ina ta gani kiran babu laifi ladani ya zama makaho, kuma ma mutane su rika amfani da kiran sallar shi wajen yin sahurkin su ci ko tsaidawa. لأن ابن أم مكتوم رجل أعمى domin shega ibn ummi maktum kaga mutun ne makaho, kuma na sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi a matsayin mai kiran sallah, dan haka halaka ne a dauki makaho mai kiran sallah. Amma kamar yadda muka faɗa sai an samu mi wanda zai rika gaya mishi shigar lokuta, da wasu bayoyi suna cewa wato shi makaho ne baya kiran sallah sai an ce mishi alfijiri ya keto sai tashi kiran sallah. Fa'ida ta hudu wa fi istihbabu تنبيه أهل البلد أو المحل على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى يكون على بصيرة. واتو أتكون حديث هنا نونا منا أنسو أغايا ما متعنان غري كو إن أمبوا أفل كردسو أتشي مصفتو واتو دا أسباء دا أرقين كرام صلى الله عليه وسلم in sun musan mutanen suna iya gane muryoyin su sai a ce wane ne zai yi na farko wane ne zai yi na ƙarshe ina ta gani kai wannan manzo ya ce kaga wato Bilal yana yin kiran sallah a cikin dare ma'ana ta farkon dare ma'ana na kafin alfajiri yake to sai ya ce amma Ibn Ummi Maktum yana yi idan alfajiri yake to to tare da malamai suka ce an so a ga yawa mutane cewa kiran sallah za a yi na farko za a yi na biyu ga wanda zai yi na farko ga wanda zai yi biyu amma da yake cewa fa'ida ta gaba ittikhazu mu'adhdhin thanin yu'adhdhinu ma tulu'il fajr kenan halaccin dai a dauki mana a riki mai kiran sallah na biyu ne kiran sallah idan alfajir ya keto kusan wannan ya gabata فائدة تشدى وفي استحباب عدم الكف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر أتكي وانا عديسي ينا نونا مانا مستحبان شن كد متين يكاني غميدة چي دشا إذا ينا نهي أزمي كري يكاني حسي إنيا تبتا الفجر يكتو تبسي يكاني إذا كان شكا to baka tabbatar ba kana da dama ka ci ko ka sha sai shakkar mai rinjaye ne kana rinjayarwa kusan 70 ko 80 ko 100 cikin 100 a fitir yake to tsoron ne kai kai da aiki da to kai rinjaye amma idan kawai kana shi haka to ka ci gaba da cin abincinka har sai in ka tabbata alfujirin yake to malaka cewa wa Allah yumsika qabla zalika baya hadita mutun ya kame game da ci ko sha kayan ketawan alfijiri wal amru fi qawlihi umurnin da manzo yayi a cikin fadar shi fa kulu wa shrabu huwa lil ibaha bayan nuna ba cewa wajibi bane kenan halacci wal i'lamu bi imtidadi waqti suhuri ila hada al waqti wannan kuma yana nuna maka wato lokacin suhur yana jayuwa har ya zuwa ketawan alfijiri an gani sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana tsaye da sahur din shi gurgudan kamar tsaye da sahur din shi zuwa ga ketowa da fajiri kamar karanta aya 60 to ya mun ci 15 haka kira mu kai ka kare ma za ka yi rutsuwa kenan amma ba so kai a cikin dare kai a lokacin sahur din amma kamar dan lokaci kadan na ketowa da fajiri amma dai hadisi yana nuna mana cewa shi ma lokacin alfijir mana as-suhur jayuwa yake har sai alfijir yake to kana dama kana ci sai kaga alfijir yake to sai ka tsaya an gane ko mallan ce wa sayati insha Allah bayanin wannan kuma zai zo nan gaba a cikin kitabus siyam fa'ida ta bakwai ta karshe a cikin wannan hadisin fihi jawazul amali bi khabarin wahid a wannan hadisin akwai halaccin yin aiki da labarin mutum daya in kana thiqa in ya kasance mutum ne wanda aka yadda da shi ma'rufan kuma sananne saboda kun sani akwai jayayya a tsakanin malami ko tsakanin waɗansu ƙungiyoyi ma'abuta waɗansu ra'ayika cewa ba a kafa hujja da khabarul wahid labarin mutum guda a haraka addini idan mutum ɗaya zo ya bada labari shi ɗaya duk yadda aka yarda da shi suka ce ba hujja ba kafa hujja da shi to malai ce wannan hadisin yana nuna halaccin karɓan labarin mutum guda ta ina za mu gano wannan ta yadda mai kiran sallah shi ɗaya zai leƙa duk garin nan in a ce kowa yana jin shi shi dai zai leƙa ya ce mana kai jama'an mutanen guri alfijiri wa yake to kuma sai mu yarda mu kame mu duka shari'a bata shar'anta ba sai an yi wani komiti mutum biyu uku ko hudu sai su zai sileka sai su ci malada ne eh ya goto kai mutane su ji a'a shari'a ta nuna shi dai zai mika ka daga ya diba ya ga yayi kawai ne shi kenan a shar'ance baka da dama kai ne ka iyarda da wannan hukunci na shi an bayyana wannan ko to wannan shine abin da yake cikin wannan hadisi maliki al-hadithu rabi'u wa sittun hadisi na 64 an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu akhrajahu al-bukhari fi al-adhani wal muslim fi as-salah da Buhari da Muslim sun fitar da wannan hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza sami'tumul mu'adhdhina idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah faqulu mithla ma yaqul to ku fadi kwatankwacin abin da yake fada na ta gani kuma wannan darasi na farko can wannan wajen karanta tamhidi a wajen hadin falalar ita kiran sallan mun yi bayani akan wannan ko cewa idan mutum ya fadi abin da mai kiran sallah yake fada ka fadi ya fada mana in ya fadi ka fada kamar da shari'a ta fadi wajen hayya ala salat ala al-falah kace la haula wala quwwata illa billah har zuwa karshe to idan kai haka muka ce wannan sababi ne na shiga aljanna kuma mun ga hadisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya fadi wannan khalisan min qalbihi dakhala aljanna duk wanda ya bibi mai kiran sallah ya fada abin da ya fada a inda aka ce ya fada idan aka ce kuma la haula ya fada daga zuciyar shi wannan mutumin injiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna sai abinda ma yukhadhu min alhadisi min alahkami fa'ida ta farko mashru'iyyatu ijabatu almu'adhdhin bimithli ma yaqulu wa dhalika bi ijma'i alulama shar'ancin karba ma mai kiran sallah kwatankwacin abinda yake fada wannan kuma da hadu malami ga baki da ijma'i ne mashru'i ne an shar'anta maka ibada ce in yana yi kai ma ka fada fa'ida ta biyu an takuna ijabatul mujib ba'da intihail mu'adhdhin kuma ya kasance karbawa mai kiran sallah to ya kasance ne bayan shi mai kiran sallah ya kare fada ba'da intihail mu'adhdhin min aljumla misalin yace Allahu akbar Allahu akbar to kai ma sai kaga ya tsaya ko kaga ya kare kai ma sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ana fahimta kenan kada ku yi tare da shi yana fada kana fada ku rika yi tare ba haka aka ce ba kuma ta yiwuwa baka samu ladan da aka fada ba ko kuma sai in ya fada ya kare kiran sallan zur kai ma sai ka dauko zurka kamar ka yanda yake haka kana ji shi kyale shi sai da ya kare kai ma sai ka maimaito baka yanda aka ce kai yana fada kowace jumla in ya fada ka fada domin jumlar saboda fadan manzo yace faqulu ko faqulu mithla ma yaqulu to ku ce kwatankwacin abin da yake fada malai ce ne annal fa'a littartib domin ita fa'un tana amfanar da jerantawa haƙafi ne da jerantawa idan limami ko kuma na lada ne ce Allahu akbar Allahu akbar to fa wannan cewa faqulu kenan yana fada kai tsaye yana ajewa kai ma ka fada an gane ko yawa malai ce wa kadi sarraha bidalika fi ba'd al-ahadith hakika Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma fadi wannan qarara a cikin wadansu hadisi minha daga ciki marawahu an-nasa'i hadisin da Imam an-Nasa'i ya rawaita an ummi salama daga ummi salama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama lalli Annabi sallallahu alaihi wasallama kana yaqulu ya kasance yana cewa kama yaqulu al-mu'adhdhin kamar yadda mai kiran sallah yake fada hina yaskutu lokacin da mai kiran sallah yake shiru kana ga ce Allahu akbar Allahu akbar kaga shiru ko sai ka fada kaga wannan fa'un din tana fa'idantar da haka kuma ma hadisi karar ya zo ya ce idan ya fada in yayi shiru kama sai ka fada ko fada tare kuma kada ka bari sai din an samu tsawo ko kuma ka riga yi shi a fa'ida ta uku an yujiba al-mu'adhdhin fi kulli ahwalihi in lam yakun fi khala'in aw ala hajati wato kenan abinda yake wajibi akan mutum ko kuma akaso mustahabbi ne wanda yake mai karhi mutum ya karba ma mai kiran sallah a cikin dukkan halin da yake ciki kana noma ne kai kana kasuwancin ka ne kana saye da sayarwa kai wani rubutu-rubutu ka kake yi yana fada dai kana fada an ina wata gani kana tsaye kana zaune kana tahiya yana fada kana fada shine cewa kenan lalle mutum ya karba ma mai kiran sallah cikin duk halin da kai mai karbawan kake ciki an gane ko malam ya kun fi khala matuka baka cikin bandaki anan baya halitta ka riga karba ma mai kiran sallah an kana cikin bandaki aw ala ajati ko kana cikin wata biyan bukatarka kana daji ko kana bayan gari ko kana bawali ko da asarari ne to baya halitta a wannan yanayin ka karba mishi amma an ba wannan ba duk halin da kake ciki yi kokari ka ribanci wannan gara basa da kuma lada da ake samu sai ce li anna kulla zikrin lahu sabab la yanbaghi ihmaluhu domin kowane zikiri kowane ambatan Allah da yake da sababi baya halitta mutum ya wahintar da shi an gane sababin wannan zikirin kiran sallah ne yayin da yake yi ko yana karewa sababin ya gushi baka fada ba baka cikin wannan suka ribanci wannan zikirin da kuma ladan da ake samu an fahimta na haka kenan kowane zikirin da yake da sababi to baya halitta a yi sako sako da shi malaci hatta la ya futa bi fawati sababihi hakenan har kadda mutum wannan yin zikirin ya fauce mishi da faucewan sababin shi da ma sababin shi yi ne ko to ya an kare khalas da haka kenan lalle mutum ya kokari da halin da ke ciki ya karba ma mai kiran sallah darasi wanda ya gabata mun ce wadansu malamai suka ce hatta in qur'ani kake karantawa to ka dakatar ka fada saboda sababi ne kuma takaitacce lokaci ne ya wucewa in an kare kake cigaba da karatun kana qur'ani fa'ida ta hudu malai yake cewa zahirul hadisi wato zahirin hadisin anna sami'a lalle shi mai ji yujibul mu'adhdhin yana karbawa mai kiran sallah ne bi misli ma ya kulu a kwatankacin abinda shi mai kiran sallah yake fada fi kulli zumalil adhan a cikin dukkan jumlolin kiran sallah hadisin haka ke nuna ko zahirin hadisin yana nuna kai mai saurare ba mai kiran sallah ba ka karbawa mai kiran sallah a cikin dukkan jumlolin saboda me yace fa kulu misla ma ya kulu ku fadi kwatankacin abin da yake fada zahirin hadisin kenan malaci wallazi inda jumhurul ulama amma abin da yake wajen jumhurin malamai annal mujiba shi mai karbawa mai kiran sallan ya kulu yana cewa la haula wala quwwata illa billah inda qawlil mu'adhdhin hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah jumhurin malamai sun ce akan cewa kai mai kiran sallah ko mai sirarin mai kiran sallah mai karba mishi a inda mai kiran sallah zai ce hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah kai zaka ce la haula wala quwwata illa billah, ina watan gani shi wannan a ina aka samu shi? Kaga ya ce faqulu misla ma yaqulu, ko wadi kwaton kwacin abin da yake fara, kaga zahirin duk abin da ya faɗi ka fani. In yace hayya ala salah, hayya ala salah zaka ce, amma jamhurul malamai sun ce a'a, inda yace hayya ala salah da hayya ala falah kainan la haula wala quwwata illa billah zaka ce. An gane ko me yasa? Saboda hadisin da yazo a cikin sahihu Muslim daga Umar dan Khattab, daga cikin hadisin sun maqala sanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace, kina idan mai kiran sallah yace hayya ala salah qala la haula wala quwwata illa billah, idan mai kiran sallah yace hayya ala salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace la haula wala quwwata illa billah, ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله. هو حديث يا توغتي بنده مي بنده حي على الصلاه ده حي على الفلاح نن بالله كف ابا تك ابن ده يفدا كاي كا ابن ده زكا فدا ان غني كو مالي يتي ولي ان الهيئه دومون فدان تيوا حي على الصلاه ده حي على الفلاح la tunasibu sami', ba ta dacewa ga shi mai sauraron mai kiran sallah, ba ta dace da shi, ina ta gani. Wa inna man ladhi yunasibuhu al-hawqala, abin da ya dace da shi shine ya ce la haula wala quwwata illa billah, saboda kai ne yake kira ni yanzu mai kiran sallah, da yake kiran sallah mu kiran mu dade kuma ne yake kira, sai ce kai gaugawa zuwa ga sallah ya kiraye ka, kuma kai ma yake ce kai gaugawa zuwa ga sallah, ana kiran ka kai ma kana kira, suka ce wannan baya dacewa ga shi mai saurare. Amma suka ce me yake dacewa ga mai saurare? Yace la haula wala quwwata illa billah, mai kiran sallah ce maka kai gaugawa zuwa ga samu babban rabo, kai gaugawa zuwa ga sallah, sai ka nemi taimakon Allah, sai ka ce mana kana karba, amma a cikin wannan karban nawa ina mai neman taimakon Allah wajen karba wannan kiran da kuma yin yanda ya dace. Sai zaka ce ba ni da ƙarfi, ba ni da dabara, sai ga Allah subhanahu wataala. Ina ta fahimta da haka kenan. A waɗannan wurare ba abin da ya dacewa sai mutum ya faɗi la haula wala quwwata illa billah. Malaki cewa fahina ma da ahumul muazzin, yayin da mai kiran sallah ya kiraye jama'a, ajabuhu bi qawlihim, sai su karba mishi da fadarsu la haula babu wani dibara wala quwwata babu wani karfi illa billahi sai da Allah, ay abinnihi bi ma'unatihi wa ta'yidihi, ay da taimakon Allah ne da karfafawan shi, yakunu maji'una lis-salati wa qiyamina biha, ai da taimakon Allah ne da karfafawan shi za mu samu daman halartar wannan sallar da kuma tsaida. Ina ta gani shi yasa kenan a wannan wuri mutum zai faɗi waɗannan kalmomi, amma an ba wannan ba duk abin da ya faɗa za ka faɗa kwatankwacin daidai yanda ya faɗa. Fa'ida, mala ce fa'ida, rawal Bukhari fi sahihihi, Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi a cikin littafin shi ingacece, an Jabir bin Abdullah, daga Jabir dan Abdullah ya dala tabbata a gare shi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala hina yasma'un nida, duk mutumin da ya fada yayin da ya ji kiran sallah. Ma'ana kenan mai kiran sallah yayin kiran sallah ya karba mishi suka kammala, yanzu ba an ƙare kiran sallah ba, to idan aka ƙare duk wanda ya faɗa haka yace Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma was salati alqa'ima ati Muhammadin alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Annabi yace halak lahu shafa'ati yawmal qiyama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ka kalli wannan kiran sallar lalle faran nan Allah da yawa ce a kiran sallan wannan kawai ka fada ya fada manzo ce ka shiga aljanna kuma an ƙare kiran sallan kai wannan addu'ar ka cancanci ceton yayyan halitta na sallallahu alaihi wasallam a kiyama irin roman da zaka samu addu'a zaka ce Allahumma ya Allah rabbi Allahumma rabbi hadhihi da'wati tamma kenan ya Allah wannan ma'ana wata da'awa ce cikakka saboda da'awa ce ta tauhidi insha Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah hakan da'awa ce ta mi ta tauhidi Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma da'awa ce ta tauhidi ina ta gane duk wata da'awa in dai ba tauhidi bane to da'awa ce ragagga shi sa aka ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma kina wannan tun daga Allahu akbar hayya zuwa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadan rasulullah was salati al qa'ima kina salla tsayayya suka ce wannan kina za a same ta daga hayya ala salat hayya ala salat sai ka ce a ti muhammadin alwasilata wal fadila ya Allah ka baiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama alwasila wasila wani matsayi ne madaukaki a gidan aljanna to kana rokawa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan wasila wal fadila da kuma falala da daukaka wa ba'athu maqaman mahmuran alladhi wa'ata Allah ka tayar da shi wani matsayi wanda yake abin yabo wanda ka mishi alƙawari to duk wanda yake kiran ma'ana ka gama kiran sallah yayi wannan addu'ar manzo yace hallatu lahu shafa'ati yawmal qiyama lalle ceto na ya tabbata a gare shi a yini kiyama da haka waɗannan kaga ababe ne waɗanda suke masu falala sai mai kokarin kiyaye su da kuma yin su lalle mai kiran sallah yana yi to mutum ya yi kokari ya yi shi in an kare ya yi wannan addu'a zai samu waɗannan falalori da aka ambata to wannan shine a ƙarshen babun azabi wal iqama sai babu na gaba ma da ya ce babu istiqbalil qibla baban da ke bayani akan fuskantar alqibla daga malai na dau biyu abubuwan ne daki-daki ko ya fara mana da mi kitabu tahara aka zo aka yi tsarki babba da karami saboda shi wannan tsarki sharadi ne na mi na ingancin sallah idan babu wannan tsarki to babu sallah yana karewa sai zo mana da kitabul mawaqit ko kuma babul mawaqit da kitabul salat shigan sallah shigan lokaci kaga shi ma sharadi ne na mi na ingancin sallah sallah ba ta yiwa dole sai da ni sai lokaci ya shiga ba abin nan sallah duk wannan sharta ne na ingancin sallah in babu su babu sallah tsarki sharadi ne na ingancin sallah shigan lokaci sharadi ne na ingancin sallah yanzu ka zo ka yi tsarki lokaci ya shiga an yi kiran sallah sai bi kuma sai aka kalli gabas ko ba ka ba to shine sai ya ce babu istiqbalil qibla baban da yake bayani na fuskantar alqibla mali ce qiblatul muslimina hiya alka'batul musharrafa qiblal muslimi ita ce ka'aba wadda take mai daraja madaukakiya ke ma'ana musharrafa alqiblal muslimi idan ka ce istiqbalul qibla idan ka ce alqibla inda ake fuskanta shine qibla ina ta gani to ka'aba ita ce mafuskantar mu musulmi ita ce muke fuskanta an gane ko
dan haka aka kiraye ta tunda muna fuskantanta kaga ta zama kibla kenan abinda ake fuskanta shi kuma yin aikin istiqbal kenan ni sai in fuskance ta ita ta zama to mu fuskanta kuma ni mai sallah sai in fuskance ta mu yanzu da muke a yammacin Kaaba ina zamu kalla gabas ko kuma sai gabacin ta fa yamma za su kalla wanda suke arewacin ta su kalli kudu wanda suke kudu su kalli arewa almuhim ita dai tana nan kowa ko ina kake ita ce zaka kalla ko ina kake to ita wannan Kaabal madaukakiya mai daraja ita ce alqiblatul muslimi ita ce wanda suke kallo suke yin sallah suke wannan babbar ibada mai girman gaske ita ce wato sallah allati hiya unwanu tauhidihim wa wahdatihim wato wa muttajihi anzarihim wato ita wannan Kaabar kamar unwani ne mana wata matashiya ce wata mununiya ce ta kadaituwan musulmi da kasancewar su tsinziya madar mikida da kuma kadaitakan wajen mafuskantar su ina ta gani duk musulmin da yake duniya in zai sallah zai kalla Kaaba kaga wannan ashe wani alama ne wani manuniya ne na cewa su musulmi menene abu ɗaya ne ba sha wani ya kalli Baitul Maqdis wani ya kalli a masallacin Madina wani a saboda shi musulunci wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu yadda ake so ko mun ku ya zama daya to za ka ita wannan ibadodi da yawa suna hidimawa lalle har yanzu mu kasance abu ɗaya nan ba a son tafarraqa ba a son rarrabuwa ba a son wato a daidaice wannan duka yana kawo rauni da kuma rashin cin nasara da kasancewa dukkan mu alƙibla mu ɗaya wannan yana cewa mi darasi ne manuniya ce mu kasance mi guda ɗaya ko mu mai zama ɗaya malai ce wa multaqa qulubihim wa arwahihim ita wannan Kaabar ita ce mahadar zuciyoyinmu da kuma rayukanmu babu wani mutum musulmi face idan aka faɗi wannan wurin sai ya je yana ƙaunar wurin yana shauki ina ma da a ce yana da haka kenan na ɗaya kenan ita ce mafuskantarmu wanda take nuna ɗayantakanmu da kasancewar wasu ya faɗar minki ɗaya kuma wuri ne na haɗuwar zuciyoyinmu da rayukanmu وقد جعل الله هذه الكعبة قياما للناس في أهوال دينهم ودنياهم حقيقة الله تعالى يا سنية إتوانا كابر واتو وتأباتي قياما للناس تنا كمر هدما ومتاني في أهوال دينهم أتكين حالا لك الدين ودنياهم لكم الدنيا ibada a wancan wurin da fuskantar wannan yin hakan gyara maka duniya da lahira yake ina ta gani ingancin rayuwarka ta duniya da lahira yana ta'allake da mi da Kaaba wajen fuskantar ta idan za ka yi sallah idan ka tashi umara ka je ka yi ibada a can ka je can ka yi hajji idan kana can ka je ka yi tawafi na nafila ba iyaka wa amanan lahum inda shada'iri kuma amintuwa ne ga musulmai mana ita wannan Kaabar amintuwa ne ga musulmi inda shada'iri yayin da suka shiga cikin tsanani sai a tungoma a je can a yi tasalloli ana nafiloli ana roƙon Allah lokaci kaɗan da izinin Allah za ka ga Allah zai karɓa kuma abubuwa wato su yi kyawu a malai ke cewa ya ji duna fi zilliha tuma'anina
wal amanu wal iman, ma'ana musulmi suna samu a ƙarƙashin ita wannan Ka'abar suna samun nutsuwa da amintuwa da kuma imani. Kuma wannan yana gaskatuwa ga yayin mutumin da yaje can, musamman in farkon zuwan ka ne kana tunkaranta zaka shiga washe da kuma kuma ka san me yasa kake kuka. Wala kana tunkaranta ko zaka shiga fara kuka kan shauka shauki da kauna da kuma imani. Malice wa biqa'uha tuhajju wa tuzaru, kuma wato wannan wurare na ita Ka'abar akan hajjitan wannan wurin kuma akan ziyartar shi. Wa huwa alamatu baqa'ud dini wa qiyamihi, ita wannan Ka'abar alama ne na wanzuwar addini da kuma tsayuwar shi. Lokacin da ga mutane suna tururuwa suna zuwa ana tawafi ana umara ana haji, to alhamdulillah. Wa kana annabiyyu alayhi salatu wassalam qabla al-hijrati yastaqbilu al-ka'bata wa bayt al-maqdis ma'an ala al-mashhur. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kahin yayin hijira, idan zai sallah yakan fuskantar ita Ka'abar, wani lokaci kuma ya fuskanci Baitul Maqdis Falastin kenan. Ina wata an gani da farkon al'amari kafin hijira, haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake azance mafi shahara wannan zantuntukan ma a lokacin da yake zaman Makka da waɗansu watanni a Madina, Baitul Maqdis kawai yake kallo, can yake sallah. Kuma ga ɗakin Allah mai alfarma yana gindin shi, sai baya jin daɗi har yake sawa a ranshi ina ma Allah ya canza mishi daga Baitul Maqdis ya dawo ya rika kallon ɗakin Ka'aba. Allah ta'ala ya karɓi wannan nema naki bukata nashi. Allah ya ce kad nara taqalluba wajhika fi samaa, ko hakika na Allah ya ce mun ganda manzo da sallama kake jujjuya fuskokinka zuwa ga sama. Falawalliyannaka qiblatan tardaha, Allah ya ce zamu canza maka alqiblar da kai kake so, mana kafki nutsuwa kafi santa wacce ma ba dan baya santa bace, amma ya san Ka'aba ya ta tafi alfarwa, amma kuma ai musulunci abinda Allah ya ce shine ake. Daga nan ma akwai darasi, annabin Allah da kanshi ga wani abin da shi a ran shi ga abin da yake so, to amma ba wannan ba Allah shiranta a lokacin shikenan. Tunda yake haka yake so sai ya bar Baitul Maqdis sai ya komo ya kalli Ka'aba, Allah ne yake cewa a kalli nan a juya a kalli nan a yi wannan abar wannan. Daga yana so shi ma sai da ya ta fata yake nema a wajen Allah, ina ma Allah ce to yanzu falawalliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram, Allah ce to zamu canza maka alqiblar da kake so. Aka ce to yanzu ka rika kallon ɗakin Allah mai alfarma ita ce Ka'aba. Hatta Annabi sallallahu alaihi wasallam da kai shi Allah ne yake cewa ayi ina kai a garin nan ko a wani wuri kawai ka rika shar'antawa kana yi da sunan ibada. To da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon al'amari kafin hijira in yana sallah a wani ƙauyen wani lokaci ya kalli Baitul Maqdis wani lokaci ya kalli Ka'aba. Falamma hajara ila al-madinati, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin hijira zuwa ga Madina, wa fi al-yahud, a can kuma akwai yahudawa, iqtasara ala istiqbal baitul maqdis, a can sai ya takaita akan kallon Baitul Maqdis kawai. Ina wata an gani 16 shaharan sai da yi wata 16 a Madina, idan ana zafar Baitul Maqdis za ka kalla la'asar dukkan sallolin nan, sai da kai shekara 1 da wata 1 wa kana yatashawwaqu ila istiqbali al-ka'bah amma manzo sallallahu alaihi wasallam yana shauki yana cewa ina ma a shar'anta mini in kalli ka'ba ashrafu buqa'atin ala al-ardi wanda ita kuma wannan ka'abar ita ce mafi daukaka da daraja na wurare a saman bayan kasa duk saman bayan kasa ba wani mun da yi daraja da daukaka a wuri kamar ka'aba sama ba nan aka ce kalla ba sallallahu alaihi wasallam to sai yake kallo baitul maqdis amma yana so kuma ina a bashi dama ya kalli ka'aba a bashi dama ya kalli ka'aba wanda take ita ce mafi daukakan wurare wa atharu abil anbiya'i wa imamil munafa ibrahim al khalil alayhi salam wanda kuma nan shine gurbin baban annabawa jagoran masu tauhidi annabi ibrahim alayhi salam yana cikin wannan fasurifati liqiblatu ila alka'bati sai Allah karbi wannan shauki nashi da wannan nema nashi sai aka juya ka'aba alqibla kai sai aka juya alqibla ila alka'bati zuwa ga ka'aba aka ce to daga yau an canza muku alqibla ta koma wato ka'aba za ku daga kallo wannan fi sanati thaniyati lil hijra a shekara ta biyu bayan hijira aka juya alqibla daga baitul maqdis daga falastin zuwa ina zuwa garin makka zuwa ka'aba an gane ko wastiqbalu alqiblati malace kallon alqibla fi salati a cikin sallah yayin da mai masallaci in zai sallah lalle kalli alqibla sabitun fil kitabi was sunnati wal ijma wannan ya tabbata a cikin qur'ani fa walli wajhaka shatr al masjid al haram in ja Allah ka fuskantar da fuskarka wajen dakin Allah yayin da zaka yi sallah kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yi kuma haka dukkan al'umma suka yi ijma'i akan cewa tunda aka juya wannan kabar zuwa ga Ka'aba aka juya al-qibla zuwa ga Ka'aba an yi ijma'in cewa wurin da zaka kalla kai sallah kawai ita ce Ka'aba da za ka kalli wani wuri kai sallah sallah bata yi ba kai da zaka koma ma tsohuwar al-qibla Palestine baitul maqdis kai sallah sallah bata yi ba wa huwa shartun lis salah kallan al-qibla sharadi ne na sallah dama sharadi menene idan ya samu wannan abun ya samu in ya gushe shi ma ya gushe ko ba ka ba in ka kalli gabas kai sallah to ake saran sallar tayi amma dama an ba kalli gabas ba to babu zancen sallar tayi ko bace ko babu an gane malace la tasihhu bidunha illa indal ajzi ai baya sallah bata inganta ba tare an kalli alqibla ba sai in mutun yana cikin halin kashi halin kasawa ba yadda za a yi ka kayya kallon alqibla saboda wani yanayin da ka shiga daure lokacin ka kan iya yin ta ba ka kalli alqibla ba kuma ta yi amma in ba haka ba wajibi na kalli alqibla aulin nafilati ala dabba ko kuma mutum yayi sallah ta nafila akan dabba ta nafila wato akan dabba ita wannan babu laihi mutum yayi ta sallar nafila akan dabba tare da cewa mutum yana iya fuskantar ko ina malace kama sayati fi hadhihi alahadith insha Allah ta'ala tai lokacin nan sarar nan tai kenan dai naga akan wannan mukaddima zamu tsaya ko insha Allah kenan darasi sai mu tashi akan hadisi na farko a cikin wannan babi na istiqbal al-qibla insha Allah kenan fatan mu abin da muka fada daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.